الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله شيخ وركرات الطرفة في النهوي درسنا 20 بكوي والنرانة الخميس جرم أيكي صلى الله عليه وسلم sha biyar ga watan Jumada al-Ula hijira 1447 za mu tashi farkon shafi na 430 babul badali wannan babu zai bayani akan al-badalu al-badalu a lugha da an ce al-badal tana nufin musanya a kawo wani abu sai a kawo wani wanda zai iya daukan madadin wancan to wa hukumuhu hukuncin sa a fuskar li'irabi hukumul mubdali minhu hukuncin al mubdali minhu fil i'rabi wajen li'irabi kenan sai ce wa yajuzu yana halatta an yukhalifahu ya saba masa fit ta'rifi wajen ta'rifi wannan zai iya yiwa badali ya saba ma al-mubdalu minhu yazan al-mubdalu minhu yana da al-alif wal lam shi kuma al-badal bai da su wannan kira haka da na kira duk zai iya saba ba sharadi bane kamar yan uwansa da suka gabata a baya shi ba dole bane amma dai dole ne badali ya zamo marfu'i in al-mubdalu shi ma marfu'i ne haka in mansubi ne shi ma ya zamo mansubi haka in majruri ne shi ma ya zamo majruri to wa huwa ala arba'ati adrubin nau'i hudu ne akwai badalul kulli wal ba'di wal ihtimali wal ghalati to akwai badalul kulli wannan malaman nahwu suke kira da badalul kulli akwai badalu kuma da yake nuna sashi shine badalul ba'di akwai badalul ihtimali kuma da yake nunawa akan kunsa yaza al mubdalu ya kunshi badalin wal galat sai akwai badali na kuskure shi badalul kulli shine ya zamo wato da shi da al mubdalu minhu ba bambanci ya kunshe shi gaba daya da zaka jaye shi al mubdalu din ka kawo badal din zai iya zama an gane tunda al mubdalu minhu din bai fishi komai ba sun zama daidai wa daida abinda wancan ya kunsa al mubdalu minhu shi badalin ya kunsa kamar yadda zamu gani a misali badalul ba'di shi kuma shi ne badali ya zama ya kunshi wani sashi na al mubdalu minhu an gane bai dauke shi gaba daya ba bai kunshe shi gaba daya ba yawo wani sashi wani yanki na shi al-mubdalu minhu an gane yawa al-mubdalu minhu shine sunan da za a ambata ko abin da za a ambata sai a sake kawo wani madadin sa kuma yazan shi din dai ake nufi wancan din to na farkon shi ake kira da al-mubdalu minhu wanda yazo dan ya zama madadin wancan shi kuma shine badali badalul ihtimali shi kuma ya zamo ya al-mubdalu minhu ya kunshe shi an gane yawa ya kunshe shi kila ta fuskar ma'ana ko ta fuskar sifa da sauransu to haka badalul galati shi kuma na kuskure ne a ambace shi saboda kuskure saboda sabaqul lisani amma ba shi an ka ce fada ba to fal awwalu na farko ka qaulihi ta'ala badalul kulli kenan kamar fadin Allah ihdinas siratal mustaqima ya Allah ka shiryar da mu gode bai madaidaici to sai aka sake cewa siratal ladzina an'amta alaihim ka gani to da siratal mustaqim na farko da siratal ladzina an'amta alaihim nafsu shay duka daya ne an gane domin in aka ce as-siratul mustaqim kaga tun da alif da lam ne kaga ayyananne ne kenan a gane yawa al-din ba istigraqiya bace eh ma'ana wata hanya ce wadda take sananna to shine sai Allah yace siratal ladzina sai aka kara fito da abu as-siratal mustaqim to ita ce siratal ladzina da amsa alai na fatar an gane to da haka da aka ce hidinas siratal mustaqim ba ana nufin kowace irin hanya mustaqim ana nufin wata hanya ce sai aka ce siratal ladzina an'amta alaihi eh to wannan badalul kulli min al kulli kenan eh an gane ko ka ce misali jaa umar abu hafsin umar ya zo wanda ake kira baban hafsu to kaga waye umar abu hafsin waye abu hafsin umar a gani to wannan shine ko jaa malikun abu abdullahi waye maliku shine abu abdullah waye abu abdullah shine maliku to wannan badalul kulli kenan saboda zaka dauke ihdinas siratal mustaqim sai ka kawo siratal ladzina zai zauna misali inda ba qur'ani ne ba zaka iya cewa ihdinas siratal ladzina an'amta alaihi Allah ka shiryar da mu godabin waɗanda ka yi wa ni'ima to wannan larabcin sahha eh ihdina siratal ladzina an'amta alaihi inda ba qur'ani ne ba ya halatta in addu'a kake yi Allah ka shiryar da mu godabin waɗanda ka yi wa ni'ima kamar yadda kaga wancan ya zauna ihdina siratal mustaqim to yadda zaka gane shi in ka dauke shi ka aza wancan zai zauna ma'anar da wancan ya bayar shi ma ita zai bayar amma in ya bada aka senta ko ya bashe ta ba kammale ba to bai zama badalul kulli ba bai zama ba to wasani na biyu ka kaulihi ta'ala kamar zancen Allah ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ko to ita ma wannan aya kaga an samu badalul ba'd kenan eh walillahi ala nasi ma'ana hajjul bait shine mubtada eh ziyartar dakin Allah an gane to hukuncin aika makka ce hukumu hijjil baiti to lillahi ala nas hukuncin ziyartar dakin Allah to wannan hukuncin na Allah ne kuma ya dora shi ne akan mutane ya dora shi ne akan mutane lalle lalle su ziyarci dakin Allah to da aka ce ala nas kowa ya shiga fa su Abu Jahal Abu Lahabin kowa da kowa duk wani inda dan adam ne to an dora masa to amma aje ayan a haka ba zai yi ba dole sai an yi badali to shi yasa aka ce manistaba mana mutanen nan ba duka ba wanda ya samu iko amma walillahi alan nasi kaga bayan kafure sun shiga to da an yi shiru akan haka da dole ne kowa ya je aikin haji ba maganan mukallafi ba maganan yaro ba maganan tsoho ba maganan mace ba maganan gurmu ba maganan talaka ba maganan musulmi kowa ya shiga kaga wannan am ne amma sai aka ce manistaba'a lahi sabila kaga manistaba'a an fiddawa wanda bai da iko ko to me hidda kafiri to ai ba ambace shi nan muke magana ai ina zancen imani ana eh to kenan shi ma wajibi ne ya zan kenan usulin da kuke karatu ba fa'ida kenan to ai dama shi ne amfanin karanta usulul fiqh me ya cire kafiri a wannan ayan tunda maniska ba ilaihi sabila bata kore kafiri ba a cikin su ai akwai masu dukiya akwai masu lafiya ko babu
akwai
wasu ma sun bi ga kudi to mi cire su a sai shi da kamar bai ta eh na'am
badal
ilaihi kuma
badal
to ai badal din shine manista da ilaihi zai shine badalin ai al mubdalu minhu shine annas shine annas annas kowa ya shiga kowa kowane irin mutum inda insu ne ya shiga kowaye to da aka zo aka yi badali sai aka ce manista ba ilaihi sabila ko sai aka ce mara iko ya fita to shi kafiri ba me ya cire shi a magana ka wannan ma yafi ka iko ai gaba gaba eh ne cikin masu kudaden duniya ai akwai kafirai ko duk musulmi ne eh to ai ayat bata ambace imani ba mu muna maganar aya ne ni yanzu ina son in gano kuna fahimta usulul fiqh ko ba ku fahimta shi yasa ne wannan tambayar shi ne kawai dalilin yinta ba wani abu ba
a koma mantuki da mafhumi
eh
na'am
to ina shike ina shike ayan tunda da aka yi umarnin kuma aka dawo aka yi kaidi kaga ayan ta gama maka komai ko ba haka ba to yanzu a ayan muka ce me ya cire arna cewa su ba sai sun yi aikin haji ba Allah ya sabaka tabari bu karasa kowa ya je ta nazari eh kara tunda an fara kira eh suna ciki sabila kuma sabila hanya ai kafiri yana da hanya ai ne hanya ba kudi da visa da abin nan ba to akwai kafiran da ba su da damar ya haka to mi cire su eh na'am
bi wajaba ba ga kowa da kowa
a to ai an ce manista ba ai an fadi wadanda ya wajaba gare su har yanzu kaman ma ba ku fahimci tambayar ba dan na kuna ta yin daji tunda an ce manista ba ilaihi sabila kaga an fadi bangare ko saboda haka mafhumin ita ba dis sada ilaihi sai duk wanda yake da hali to wajibi ne saboda ko kafiri ne shine mafhumin mantukin ta afuwa ko mafhumin ta kowa ya shiga ciki tunda shi ma mutum ne to in kace yana ciki me ya shigar da shi in kace bai ciki me ya cire shi eh bai ciki ko to mi cire shi eh to saboda haka kamar ya cire shi wallahi ai dama ita ayan ba tana maganar ayi don Allah ba tana maganar hukuncin ya fito ne daga Allah to ina dalilin suna ci yanzu magana annasu ai babu tunda an yi kaidi kuma duk sanda an kai kaidi to shi umumi ba maganarsa ka gane saboda haka yanzu hukunci zaka fitar da shi ne manista ba ilaihi sabila yanzu ba magana alannas babu zancen mumini ne a ciki na'am
wannan badalin ba abu na ba ba gabatai ya cire
ba to ya an kai ya cire wasu ta wace fuska tunda dai ayat ba ta yi nuni zuwa ga haka ba a zahirin ta ta ai ba za mu yi haka ba tunda ita ayat ta cika manistata'a ilaihi sabila a ka'idar larabci ba abinda ake bukata a kara ko a rage larabcin ya cika to amma yanzu in mun ce kafirai ma har yanzu su ma suna ciki waɗanda suke da iko daga cikin su saboda ni in kuma mun ce sun fita me ya cire shire su
dole sai a
ayan kuma ayan ta yi nuni zuwa ga haka
abinda ya ce su ayan aikin haji
babu zancen ban kafara a nan ba mu karanta shi ba eh
aikin haji
eh
ba wajibi da ba
a to ya an kai zan ba wajibi ba
saboda minista da'a da ta taho karshe
to ya za ka yi da arkanul islam wanda ciki akwai aikin haji a ciki hadisi abdullahi dan umar
malam su duk ba su da minista da'a
na wa suwa to in mun ga samu wanda yake shi kafiri ne kuma yana da da'an fa a arika gari ai bai wuri da kowa ya je ya kara bincike ai ai karatu bai kare ba eh kuma wannan karatun wallahi mun yi shi mun yi cikin alfiyatul usul na faɗe shi a darussa daban-daban ba a to cika da walwala ke ne a dai bari mu ƙarasa kawai tun da dai an fahimci badali dai shi ke nan aya sauran sai a je ko ka samu to bismillah na'am
ana tabbatin istifa'a
na'am
abinda ya cire shi shine
na'am bayan da farko yana ciki amma yanzu ya fita a to bari mu kara zazu a bit kafiri bai cike an nasu to waye ce in an yi umarni kafiri bai ciki wani dalili ya nuna haka to ai ga khas din nan ai an faɗa ai eh shine khas din ai shine khususiyya ai ai tun farko na yi bayani ni ce da an faɗi haka aka yi shiru walillahi ala nasi hijjul baiti sai aka yi shiru to ba wanda za a cire kowa indai dan adam ne aljannu ɗaya za ka ware mala'iku dabbobi da sauransu yawwa to wasalisu ka kaulihi eh to kaga ba yadda za a yi ka zan malami ba ka da usulul fiqi kaga sai a ƙara dagewa eh a ƙara muraja alfiyar nan sosai da ita bayani amma ba ku gane ba ka kaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi eh to shi ma an samu badalul istimal suna tambayar ka ani shahril haram akan wata mai alfarma qitalin fihi to qitalin fihi malamai suka ce shine badal ga ani shahril haram eh saboda ya kunshi yaki ne an gane ba wai asharul haram shine qitalin fihi ba eh saboda cikin sa ake yaki to kaga ya kunshe shi kenan والرابعه انه دوك قوله مررت بزيد امر نابيو تغن زيد امر وانما ذكرت الاول انا امبتي نا فرقو ني شيني زيد كو على جهه الغلط saboda kuskuran harshe abinda naso in ce marartu bi amrin to sai zaid ya fado yawo to wannan ana kiransa da badalu galat eh to nan zamu kwana insha Allah wani sati sai a tashi babul ataf wa bi hadha al qadari kifaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.